yawan masu girma muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, godiya mara iyaka. Ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matuƙajin tsoro, ya ku mutane ku san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu daga rai guda, shine annabi Adam alayhi salam. Yana nuna ɗan uwan juna muke, kowa uwa ɗaya uba ɗaya, Adam da Hawwa'u. Ya ku masu imani ku ji tsoron Allah, duk wanda zai magana yayi kokarin kiyaye abin da zai magana, ta zamanto magana ta gari, magana mai kyau wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama shi da laifin wannan magana ba. Kusan cewa ɗan uwa, babu wata magana ta gaske gaskatawa kamar Al-Qur'ani, babu wata magana kuma ta gasken gaskatawa kamar hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin Al-Qur'ani mai girma, ku yi gaugawa zuwa gafara masu aikata zunubi da wanda ba su aikata zunubi, da wanda suka yi daidai da wanda ba su yi daidai ba. Duk masu imani, kowa a yi gaugawa zuwa neman gafara Ubangiji subhanahu wa ta'ala, musamman a cikin wannan wata. Wata ne na gafara, wata ne na neman tuba, wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala, can asali da akwai ‘yan wuta daga cikinmu, Allah ya kiyaye, to Allah zai canza musu kadara, za su zamanto cikin aljanna. Cikin wanda suka nemi gafaran Allah, suka yi kokari, suka yi sadaka, suka yi kyauta, suka yi ciyarwa, suka karanta Al-Qur'ani, suka yi azumi da niyya mai kyau, to waɗannan ana samun wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ƴantar da su daga wuta zuwa gidan aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga ciki. Allah karbi ayyukanmu, Allah karbi azuminmu. ‘Yan uwa masu girma, a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce gaugawa, saboda ba a jira. Baka sani ba, awa ɗaya, awa biyu, minti ɗaya, minti biyu, ka kai gida yanzu, ba za ka kai gida ba, ka kai gobe ko shekara baɗi. Ramadan, wanda da yawa an yi tabara da su Ramadan, yanzu ba sa nan, yanzu kuma ga mu nan, Allah ya raya mu, to ya kamata mu yi aiki da dama. Shi sa Allah ya ce a yi gaugawa, ba a jinkirin tuba. Kakka ce a'a, sai nayi na gobe, sai nayi na jibi, zan tuba. A yanzu yanzu in ka san akwai wata alaka mara kyau tsakaninka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka ɗaga hannu ka tuba zuwa gare shi. Allah ne ya ce ka yi gaugawa ka zo zuwa gare shi, kuma shi zai gafarta maka. Sabanin duk wani abin da ka sani, yanzu duk wanda zaka mishi laifi, to sai dai ka gudu kai ya ganka, ka je ka boye. To amma shi Allah subhanahu wa ta'ala, lokacin da ka mishi laifi, a lokacin yake kirawo ka, ka zo ka zo ka zo ka zo ka tuba. Wannan rahama Ubangiji game da bayan shi da kuma tausayin shi subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce idan kun tuba akwai aljanna. Aljannan da Allah zai ba masu neman gafara, masu tuba, kai ka ce waɗinta kamar sama da ƙasa. Kuma ita wannan aljanna an yi tanadinta ne ga masu imani, masu taƙawa, masu sanya wani abin da yake sa tsakaninsu da azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kenan suna tuba, suna aikata aiki mai kyau. Sai Allah ya ce su ne waɗanda suke ciyarwa ko a cikin jin daɗi ko a cikin rashin jin daɗi, kuma su ne masu haɗe fushi, kuma su ne masu rangwame ga mutane. Wannan duka ana magana ne ga masu taƙawa. Ka lissafa wannan, ka auna da karan kanka, ka ga cewa kana ciki ko baka ciki. Na ɗaya kana cikin masu tuba, na biyu kana cikin masu ciyarwa, kuma ciyarwa a sai ka ji daɗi ne in ka more aljihunka ya cika a lokacin kake ciyarwa, an baka da kobi ko kuma idan tattalin arziki ya kasa baka ciyarwa, to duka sai ka yi lissafin wannan. Shi Allah maɗaukakin sarki cewa yayi suna ciyarwa ko suna cikin jin daɗi ko suna cikin wahala, ko da abin da yawa ko da abin kaɗan, to wannan duka rukunai ne ko kuma wasu martabobi ne, darajoji ne na masu taƙawa, masu tsoron Allah. Sai haɗe fushi, wani ya buge ka, wani ya zage ka, wani ya maka ba daidai ba, sai ka ce sai ka rama. To kaga wannan ba halin masu imani bane, masu taƙawa. Sai ka yahe mishi, kuma ka yahe mishi ka haɗe, kenan babu zancen ka jira wani lokacin ka samu dama ka rama. A wannan ba aikin masu taƙawa bane. Kuma ga yahe ma mutane, bancin ya ce ba zai rama ba, to kuma sai ce bawan Allah ka je na yahe maka, Allah mana gafara. Wannan shine halin masu imani. Sai Allah a ƙarshe yake ce mana Allah yana son masu kyautatawa, su kyautata ma kawunansu, su kyautata ma bayan Allah, su kyautata tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ka yi bauta kamar Allah yana ganinka, yanda Allah zai baka ladan aikin da kake yi, ka tsaya ka inganta shi, ka yi da kyau. Wannan gaba ɗayansu taƙawa ne da kuma neman gafara Ubangiji, kuma musamman ga mu a cikin watan Ramadan. Sai Allah ya ci gaba da cewa aya ta uku, su ne waɗanda idan suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu da wani zunubi, dan duka ɗan adam tara ne bai cika goma ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kenan wata rana shaydan zai jaka ko kai zalunci ko kai ƙarya ko kai riba ko zina ko shan giya ko sata ko kisa, to ba ca zaka ba, shikenan tunda na kashe mutum ko na yi zina tunda na yi sata, yanzu na zama dan uwan shaydan. A'a, ka zo ka tuba duk da wannan zunubinka, ko ya kole sama ko da kai kowa zunubi a duniya, ka zo ka tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, Allah zai gafarta maka. Kowa Allah abu da take ta neman gafara. To Allah ya ce su masu imani, masu takawa, in suka saba ma Allah sai su tuna. a'a shi Allah ya hana astaghfirullah astaghfirullah sai su nemi gafar Allah to wannan haka ake so amma mutun yayi laifi ya cigaba da yi wannan shine mummunan abin da ba a so shine mummunan hali sai su nemi gafaran Allah game da zanubin su sai Allah ya gafarta musu sai Allah subhanahu wataala yake ma kanshi kirare madaukakin sarki yace to wa yake gafaran zanubi in ba Allah ba kaga Allah shine mai gafaran zanubi kuma ba sa cin gaba su masu imani idan suna aikata laifi aka musu wa'azi ko aka ko suka tuna sai su istighfari to ba sa ci gaba da laifin da suke yi Allah subhanahu wataala lalle ne tabbas yana gafara ga duk mutumin da ya nemi gafaran shi subhanahu wataala Allah gafarta mana ya kuma su imani ya kamata mu yi gaugawa ya kamata mu yi rigaye-rigaye a wannan lokaci ne ake rigaye-rigaye ake gaugawa wajen aikata aikin alheri bayan da mutane suka saba ma kansu ya shi zubanto wahayi na shedan rigaye-rigaye sai dai wajen duniya wa zai zai tara wanda yi na wane waye zai gidaje wanda suka yi na wane ko mota ta wane ta yi ta wane ko kayan wane su yi na wane ana ta rigaye-rigaye na kayan duniya rigaye-rigaye na shirme wanda ba sa amfana ma mutum komi kana mutuwa za a saka da likafani wanda bai wuce ba jika kaza ga inda ake rigaye-rigaye wajen neman gafaran Allah wajen ciyarwa ko da dadi ko ba dadi wajen neman gafaran Allah ana zunubi wajen gafarta ma duk wanda ya maka laifi kace na yahe maka na gafarta maka anan ne ake rigaye-rigaye kuma anan ne ake gane wannan mai tsoron Allah ne wannan ba mai tsoron Allah bane ko kuma wane imanin shi lalle ya kai mutaka ya gafarta wa mutum kuma ya hade hushin hal abada ba zaka taba ji ba cewa wane ya bugi wane ko ya zage shi ya yahe mishi lil abad to saboda haka wannan masu girma Allah madaukakin sarki lalle tabbas duk wanda ya gudu ya zo zuwa gare shi to Allah shi kuma zai gafarta mishi to irin wannan gaugawa ɗan uwa shine ake so wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun in dai gaugawa ake in dai rigaye-rigaye ake to anan ne ya kamata a yi rigaye-rigaye ga watan Ramadan nan gashi kuma har yayi rabi ana ta tahiyya kamar dai yau aka fara kamar jiya aka fara to saboda haka ɗan uwa masu girma ya dace ya kamata mu yi rigaye-rigaye wajen sama ma kanmu abubuwa wanda suka dace musamman abubuwan da za su ne sama mana gafara Allah subhanahu wataala wannan shine wata na gafara shine wata na ƴantawa shine wata wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani a cikin shi kuma gashi yanzu yana tahiyya ramadan yana ban kwana yanzu rana ya tayo abinda ya rage to ba mai yawa bane in ma akwai shi to kaga kenan ya kamata kowa daga cikin mu in ma baka yi ba to yanzu ma shi ramadan wata ne mai daraja wata ne mai girma ko kwana ɗaya ne kakka bari kakka bar ko kwana ɗaya ne ko da sa'a ɗaya ne ko da minti ɗaya ne kada ka bari in dai ramadan ne kai kokarin aikata aikin da Allah madaukakin sarki zai baka lada wannan shine wata na rahama wannan shine wata da ake sa hannun jari mutum ya sa hannun jarin shi dan ya samu albarka ubangiji subhanahu wataala ya kuma simani Allah madaukakin sarki ya sanya kwanakan da muke ciki a yau kaga rabi ya tahi to duk da cewa rabi ya tahi to amma akwai wasu kwanakai masu daraja dan ramadan kin ya kalkaso goma na farko goma na biyu to muna da goma na karshe wanda shine zamu shiga a cikin yan kwanakai to duk wanda bai yi ba ma to yanzu ya dage zai iya cimma abin da ya wuce shi waɗannan goma na ƙarshe a cikinsu akwai wani dare wanda Allah subhanahu wataala ya ce ya yi dare dubu in mutum ya yi bauta a wannan daren ya yi gamu da katar Allah ya karɓa mishi kamar ka yi shekara 83 a shi a duniya bakka komi ya yi sallah ka huda lokacin cin abinci da lokacin barci da lokacin zuwa kasuwa da lokacin sana'a da lokacin noma da lokacin kiwo a kawai kamar a ce yanzu a yi wani mutum gashi nan a tsaye shekara 83 bai komi sai karatun Qur'ani sai sallah sai zikiri sai ibada to duk wanda ya samu daren Lailatul Qadri kamar Allah subhanahu wataala ya sa mutum ne mai ibada sahi da madaita dare da rana shekara guda 83 to wannan ba karamin daraja bace wannan ba karamin fadala bane kuma wannan dare aina yake a daren na goma na ƙarshen ne yake a wannan dare na goma wanda yake tunkara mu a nan wannan dare yake malamai sun yi sabani akan wani daren ne amma dai wasu malamai suka ce me yasa ma ba a ce ba tak-tak dare kaza ne dan mutum ya yi ta kokari tun daga daren 20 har ya zuwa 29 ko kuma 30 daidai dan mutum ya yi ta yi to amma wasu malamai magana mai ƙarfi sun jaya akan daren 27 ita ce magana mai ƙarfi magana mafi rinjaye ko da ita mutum ya samu sai ya gode ma Allah subhanahu wataala da niyya mai kyau kai ibada kai ciyarwa ka samu a ranar nan ka ciyar da wasu ka samu azumin su ladan shi ka samu kai wani ziyara na zumuntaka ka samu kai biyayya ga iyaye ka samu kai wani abubuwa wanda dai kai ko da baɗi banda kai to ka hannun jarin ka na lada ya samu shekara 83 kana ibada Allah karba mana Allah kuma ya sa mu yi dace da wannan dare na Lailatul Qadr kuma Allah karba mana ƴan uwa masu girma Allah subhanahu wataala ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin koyin mu sai Aisha take cewa manzon tsira baya zage damtse ya tare mai tsakan shi, ma'ana kenan babu zancen zuwa wajen iyali, an kare sai wannan goma sun kare. Aisha take cewa in goma na karshe yazo manzo Allah kaura yake ya koma masallaci ya tare mai tsakan shi, ma'ana kenan babu zancen wasa, kuma duk dare bai barci sai dan Allah da amsa da tabbata gare shi. Sallah karatun Qur'ani istighfari haka yake yi sallallahu alaihi wasallama har sai wannan Ramadan ya kare. To wannan abun koyi ne a gare mu kyakkyawa, mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gafarta mishi zunubi game da baya, in ma yayi ba zai yi ba, masumi ne, Allah ya kare shi bai zunubi sallallahu alaihi wasallama. To amma kadiba ga yanda yake aiki, yanda yake ibada, yanda yake qiyamul layl, har sai kafafuwan shi suna yin waso saboda tsananin tsayuwa. Aisha tace ya ma'aikin Allah ka hutar ma kanka mana, Allah ya maka gafara game da baya. Yace mata haba Aisha, bazan zaman to bawa ba mai godiya, ina ma Allah godiya ne, ya sani annabi ya muni gafara, ya muni kaza, ya muni kaza, dole mu gode ma Allah. To kaga kenan mu ne min babu aula, mu ne cancanta duk da sahe ko duk da dare, da wuya ka huto kai wani yana barci ma yana saman Allah, saboda barcin babu ibada, babu kuma niyya a ciki, ko ya sha wani abu ko yayi kaza, ka huta saman Allah, ka shigo saman Allah, ka yi kaza, ga shedan yana tare da mu kullum, muna gogarmaya da shi. Kaga kenan mu ne kamata a ce mu dage wannan goma na karshe, goma masu girma, goma ce mai daraja, goma ce mai fadala, goma ce wanda dubbawa mai imani inda ya same ta, to a wannan shekaran ana kyautata zaton inda ya rasu, to Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tuban shi, Allah zai sa shi daga cikin masu rabo. Allah karba mana. Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan wannan dare ya zo, duk da cewa babu daren da yake kokari kamar shi, to akwai abin da yake yi, shine yana daga cikin babban abin da idan wannan goma ya zo na karshe zamu zage damtse a kansu, babu kamar sallar dare qiyamul layl. Shi sa sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta a zo masallaci ayi jami'i, babu wata sallah ta nafila wanda ake jami'i sai wannan sallah ta Ramadan da ake tun daga farkon Ramadan zuwa karshe, sunnan manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama. To idan goma na karshe ya zo, wato karawa yake, inda ana yin minti kaza, to yanzu karawa za a yi limitin balimki, saboda manzo Allah haka yake yi sallallahu alaihi wasallama. Dadi da kari Aisha take cewa sai ya tada iyalin shi, sai ya shiga gida, yara ku tashi, mata ku tashi, kowa duk wanda yake cikin gidan sai ya tashi, kowa zai tashi a rika sallah, ana istighfari, ana ta salati, har sai wannan goma ya kare. Haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama. To mu ko shine kyakkyawan koyi a gare mu, wanda ya kamata mu koma mu yi da hakan. Abu nabi shine karatun Qur'ani, sannan wannan wata ne na Al-Qur'ani, musamman a wannan goma na karshe mutum ya itikafi, bai itikafi ba, ya killace kanshi a wani wuri ko bai killace ba, shi dai wata ne wanda ya kamata a ce mutum ya yawaita karanta Al-Qur'ani, saboda shi kanshi wannan wata ya samu daraja dalilin Al-Qur'ani. Ita kanta wannan daren Lailatul Qadri Qur'ani ne ya sauko, darajarta ta karu, kenan wannan Qur'anin ya kamata a murike shi hannu biyu, karatun shi dare da rana, sahe da malece, kowa ya karanta iya gulgudan abin da zai iya, ba dole sai ka sarke ba, kai gulgudan abin da zaka iya, ko sura guda ce kai ta maimaita ta, kai ta nana ta, shi Qur'ani kowane harafi da goma ne, kowane harafi in kulhu wallahu kadai zaka yi ta yi, kai so 100, kai so 100 kaza, so kai ta yi, kai da sahe, kai da malece, kai da karan ladan harafi guda, kowane harafi ladan goma, kowane harafi ladan goma. To daga wanda ya sabka, ko ya sabka daya, ko ya sabka biyu, ladan ba karam bane. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, Allah kuma ya samu yi karhin shedan. Kada mutum ya bari barci da wani wane ne, da wani zance, da abubuwa wanda za su bata mashi lokaci, salula tele, kada ka sake surjayeka, goma ne na karshe in ya kare shi kenan. Abu na gaba wanda ya kamata mu kula da shi a cikin wannan goma na karshe shine addu'a. Ya kamata mu dage mu ma kanmu duk wata addu'a wadda take ta albarka, addu'a ta alheri, addu'a wadda za ta kawo mana alheri ko kuma albarka duniya da lahira. Tunda karan kanka da kanka zaka fara, ka zo iyayenka, ka zo iyalinka, ka zo shugabanninka, ka zo kasarka, ka zo yan garinku, ka zo al'ummar musulmi gaba daya. Addu'a inda ta alheri ce, mu yi ta yau ta a cikin wannan goma na karshe. Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ya ma'aikin Allah, a wannan goma na karshe inda za a ce nayi kitmis da watan ko kuma da daren wannan da ake ma'ana bayanin shi mai daraja mai girma da Lailatul Qadri, ya ma'aikin Allah a cikin addu'o'i ga sunan barkatai masu yawa, wace addu'a ya kamata in yi? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya Aisha, abinda zaki yawaita cewa shine Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ki ta maimaitawa, ki ta nana tawa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, ya Allah kai ne mai rangume, ya Allah kai ne mai afwa, Allah kai ne mai yahiya, ya Allah ka yahi mana, Allah ka babu lahiya. Sai ki tayi, sai ki tayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta da Aisha radiyallahu ta'ala anha, ashe kana kaza kenan, mu haka ya dace mu ma, abun koyi mu sune su, sune madubin da muke dibawa don yin addini yanda ya dace. Ya kamata mu yawaita addu'a. Akwai al'ada mara kyau wanda mutane suke yi, shine cewa mutum ba zai tsaya ba da karan kanshi da kawahuwan shi ya addu'a shi kullun a tunanin shi, bai da tsarkin da zai addu'a dole sai dai malam wane mishi to wannan daga cikin tunani wanda ya kamata a ce mun hudda shi daga cikin kwakwalwa malam sai dai ya taya ka babu laifi kace malam muna da bukata a taya mu addu'a malam taya mu addu'a to in kace malam taya mu addu'a kai ma kake je ka zauna a kai ma ka ci gaba da yi kenan da kai da malam in iyayenka suna nan su ma kace mamma baba ku taya mu addu'a sai ku tayi sai ga abin Allah ya albarkace shi addu'a sai ta samu albarka ga malam yana yi ga kai kana yi ga iyayenka suna yi kaga sai a samu cin nasara amma kaje ka miƙe kafa kace malam amana kaga wannan ya wuce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da anan Aisha da tace ya ma ki Allah wata addu'a zan yi sai ce bari na miki kaga wannan manzon Allah bai ga mata haka ba saboda mi so ake mutun ya tsaya da karan kanshi musamman addu'a ibada ce addu'a ibada ce yanda zaka yi sallah yanda zaka yi haji yanda zaka yi zakka yanda zaka yi abubuwa na ibada sujada ruku'i to ita ma addu'a ibada ce kenan wani bai ma wani indai ba da da uba ba amma haka kawai to ya kamata ka dage ka tsaya da kanka kai kokari kai ijtihadi musamman a wannan goma na karshe wanda zai zo duk da cewa Ramadan gaba ɗayan shi albarka ne to amma wannan goma na karshe yana da dadin albarka akan sauran ko kuma dadin daraja akan sauran akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawa masu imani ya kamata mu yi kokarin istighlalin duk wani aiki na da'a yanzu nan mun bayyana kusa aiki guda uku kiyamul layli karatun qur'ani addu'a to bai takaita ba ga wannan uku gaba daya duk wani aiki indai an ce ma da'a ne to kayi shi a wannan uku goma na karshe lalle Allah madaukakin sarki zai karbi aikin ka kuma Allah zai maka gafara Allah subhanahu wataala gafarta mana Allah ya karbi ayyukan mu Allah karbi azumin mu da sallolin mu da duk wata ibada da muka yi Allah subhanahu wataala kuma ya kai mu wannan goma na karshe kuma Allah subhanahu wataala ya saba daga cikin wanda za a yanta su daga wuta zuwa gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal-ghina Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma warzuqna tilawatahu ana al-layl wa tarafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin muna tawassuli ga Allah subhanahu wataala a gare shi da ayyukan mu kyawawa kowane irin aiki da babba da karami karbabbe a wajen Allah madaukakin sarki muna neman gafara Allah Allah ya mana gafara muna neman duk wani zunubi ko kuma duk wani abu da muka yi na kuskure a musamman a wannan watan ko kuma a wani shi a shekara gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gafara gaba daya da kuma al'umma musulmi Allah subhanahu wataala ya karbi addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ya biya mu bukatun mu duk wanda yake da bukata yana da bukata Allah subhanahu wataala ya karba wanda ba su da lahiya daga cikin mu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya wanda ba su lahiya daga cikin mu Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wanda suka rasu da iyaye da kakanni da sauran uwa da al'umma musulmi Allah musu gafara Allah hasa kabarin su Allah subhanahu wataala ya sa su daga cikin wanda za su rabauta da aljannal firdaus kasan mu Nijar muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kare ta da kariyar shi Allah ya kare mu da duk wani mugu Allah ya kare mu da duk wani bala'i Allah ya kare mu da duk wani abun da zai hargitsa mu ko ya hudda mana nutsuwa game da bin Allah da manzon shi da kuma ibada da rayuwa ta yau da gobe Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya sa katanga kare tsakanin mu da shi Allah madaukakin sarki ya zaman to gatan mu shugabannin mu Allah subhanahu wataala ya kama hannun su zuwa ga abinda zai amfani talakawa da kuma yan Nijar da kuma musulmi gaba daya sojojin mu da suke kan iyaka Allah ya kare su da kariyar su Allah ya kare iyakokin mu da sauran iyakoki na kasashen musulmi kuma la salatu wa rahmatullah